This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. Duk lokacin da aka ga dama kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com. ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma nomad fm. Masu sauraron sashen hausa na muryar amurka, assalamu alaikum. Tare da fatan an wuni lafiya, Jummai Ali ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Tare da sauran abokan aiki, yanzu ma ina tare ne da Sarfilu Hashim. Kamar kowace ranar Litinin, bayan kun gama shan labaran duniya, za mu gabatar da labarin wasanni. To, amma kafin mu gabatar da labarin wasanni, za ku ji shirye-shiryen da kungiyar lafiya ta duniya take yi na kaddamar da wani shirin da zai dauki matakin gaggawa idan aka samu bullar annobar wata cuta kamar irin ta Ebola.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga labaran duniya. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta lalata sansanonin 'yan kungiyar Boko Haram har 10 da kashe mayakan kungiyar da ba a san yawan su ba, a zaman wani bangare na ci gaba da kaiwa mayakan su mame a dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawun sojojin Najeriya Kanal SK Usman ya faɗa wa sashen Hausa na murya Amurka cewa sansanan Dure na ɗaya daga cikin sansanonin da aka lalata a ranar Asabar. Ya ce soja ɗaya ne ya rasa ransa, wasu biyu kuwa sun raunata a lokacin da ake kai wa 'yan kungiyar hari. Kanar Usman dai ya ce har yanzu jami'ai na ci gaba da kirga yawan mutanen da suka rasa rayukansu, har ma da yawan mutanen da aka ceto daga hannun mayakan. A kwana-kwanan nan ne Najeriya da kasashen da ke makwabtaka da ita, wanda suka hada da Kamaru, Chadi da kuma Nijar, suka kaddamar da wani hari a kokarin kawo karshen tawayen 'yan kungiyar ta Boko Haram, wanda suka yi sanadiyar ajalar rayukan fiye da mutane 10,000 da raba su da mutane har miliyan 1.5 daga gidajensu a arewa maso gabashin Najeriya. Tun shekara ta 2009, kungiyar Boko Haram ke kai hare-hare na ta'addanci a wani yunkurin kafa kasar musulunci, kasar musulmi a arewacin Najeriya.
Masu zanga-zanga sun koma kan tituna domin nuna rashin amincewarsu ga yunkurin da shugaba Pierre Nkurunziza yake yi na neman tsayawa takara a karo na uku. Wannan shi ne karon farko da masu zanga-zanga suka fito tituna tun bayan yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a makon jiya. Sojojin Burundi sun ci gaba da yin sintiri a unguwannin da ake yin zanga-zanga. Mazauna unguwannin sun ce an musu kashe din cewa kada su kuskura su yi zanga-zanga. A can Kamenge kuwa, inda magoyan bayan jam'iyyar da ke jan ragamar mulki suka fi yawa, su ko a jikinsu ba su nuna sha'awar yin zanga-zanga ba. Wannan kuma wata shaida ce da ke cewa akwai rarrabuwar kawuna wajen goyon bayan zanga-zangar da ake yi.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da faɗan da ake a jihohi biyu arewacin Sudan ta Kudu, da kuma watsiriyar jejene tsagaita wuta wadda gwamnati da 'yan tawaye suka rattaba hannu tun farkon shekarar da ta wuce. A wata sanarwa da ya gabata a daren jiya Lahadi, kwamitin ya ce rashin bin dokar sojojin gwamnati da suka yi ya tilastawa mutane sama da 100,000 arcewa da gidajensu, har da ma kawo cikas ga masu aikin jin kai a yankin. Kwamitin ya kuma dora wa 'yan tawayen alhakin harin da suka kai a garin Malakal da ke jihar Nil. Kungiyar kasashen gabashin Afirka na kokarin shiga tsakanin rikicin da ake tsakanin gwamnati da shugaba Salva Kiir da 'yan tawayen da ke goyon bayan tsohon mataimakin shugaban kasa Riek Machar. Tana mai cewa tana matuƙar bakin ciki kan tashin hankalin da 'yan tawayen suka yi a Malakal. Kungiyar ta bunƙasa tattalin arzikin kasashen gabashin Afirka da ake cewa AID a takaice ta yi kira ga ɓangarorin biyu da su mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar da suka kulla don samun hanyar lumana da za ta kawo ƙarshen tashin hankalin.
'Yan yaƙin sa kan 'yan Shiya sun doshi birnin Ramadi a yau Litinin. bayan da Prime Minister Iraq Haider al-Abadi ya nemi taimako dalilin samun nasara da 'yan kungiyar ISIS suka samu na kwace birnin. Ana ganin wannan kira da Prime Minister ya yi da ya yi farin jini inda ake tsammanin yiwuwar zai taimaka wajen sake kwato lardin babban birnin daga na ambar. Sojojin yakin sa kai masu goyon bayan gwamnatin kasar su ne sojin da aka yi amfani da su wajen kwato birnin Tikrit a watan da ya gabata. Sojoji da wasu mayakan da suka arce daga garin Ramadi a jiya Lahadi sun kuma sake taruwa a yankin gabashin birnin, kamar yadda majiyoyi da dama suka faɗa wa muryar Amurka cewa wannan wani yunkuri ne na tara duk wani yunkurin da kungiyar ta ISIS za ta yi na shiga birnin Bagadaza. Mayakan na ISIL dai sun daga tuta a babban birnin Ramadi a ranar Juma'a, wanda ya zama yanki mafi girma da suka kama a wannan shekara. A yau Litinin, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi imanin cewa mayakan Iraki masu goyon bayan gwamnati za su ƙara kwato babban birnin. Waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana shirye-shiryen ƙaddamar da wani sabon shiri da zai ɗauki matakin nan da nan idan aka samu buƙatar gaggawa kamar ɓulla a nobar Ebola. Shugabar ƙungiyar Margaret Chan ita ta gabatar da wannan shawara a wajen taron babban kwamitin ƙungiyar na 194. Wakiliyar muryar Amurka Lisa Shining ce ta aiko mana da wannan rahoton daga birnin Geneva. A fili ne cewa caccakar da ƙasashen duniya suka yi mata ita shugabar ƙungiyar Lafiya ta Duniya da kuma ƙungiyar a kan irin rawar da ƙungiyar ta taka a lokacin da aka samu ɓulla annobar Ebola a Afirka ta Yamma ya ba ta mamaki. Dr. Chen ta yi da cewa ƙungiyar Lafiya ba ta ɗauki mataki cikin gaggawar da ake buƙata ba a lokacin da aka samu ɓulla annobar Ebola. Haka kuma sai a watan Agustan shekara ta 2014 ne ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ayyana zazzabin Ebola a zaman batun da ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa, watanni 6 bayan da aka gano ƙwayar cutar a ƙasar Gini, watanni 9 bayan da mutumin farko ya kamu da cutar a watan Disamba. Dr. Chan ta ce shirin da za a kafa an tsara shi ne da nufin ɗaukar matakin sha yanzu magani yanzu. Ta ce ƙungiyar Lafiya za ta kafa asusun dala miliyan 100 domin ɗaukar ɗawainiyar wannan shirin idan ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta yi na'am da shi.
I do not, as DG of WHO, ever again want to see this organization faced with a situation that it is not prepared.
Ta ce ba ta son a matsayinta na shugabar ƙungiyar Lafiya ta Duniya har abada ta ga ƙungiyar ta tsinci kanta a matsayin da ba a shirye take ko kuma ba ta da ma'aikata da kuɗin tunkarar irin wannan al'amari ba. Ta ce kamar yadda za ta bayyana, ta bayyana kai tun farko tana son ta kammala wannan waɗannan canje-canjen ne kan ƙarshen wannan shekara idan Allah ya kai mu.
Sanga da likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai co a gaida likita bokan Turai a madani ya so kai. Na ce a gaida likita bokan Turai a madani ya so sai. Sanga da likitoci badan kudi suke ba ha. Badan kudi suke ba ha, badan budai yabo ba ha, badan budai yabo, kullum waka dai dan su ce tirayi, ai sake wasu na ga Allah rabbi.
To kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu gabatar da labarin wasanni, a shakata da wannan waka.
Usman wani baban mariya Adam Usman Wali babban adali jama'a ga zance zani
sai ka hodi miya shatan
zamani jama'a ga zance zani
sai ka hodi miya
inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada
wannan gaskiya ne shatan zamani
amma inda shata ya fada shatan zamani dole a ce waka ya kirkira amma tun da shata ya fada shata na halima dole a ce waka ya kirkira tori na yaro dan kankane makaranta dalele malan ya fada mani
me ya fada maka shatan zamani
tori na yaro dan kankane makaranta amma ni malan ya fada mani abunda Allah ya fada shine annabi ya fada
wannan gaskiya ne
abunda annabi ya fada shine malan ya fada
a san magadan annabawa
malan ya fada wazi a garan aiki da
shi dole mai aiki da shi shatan zamani ka san magadan annabawa
dole malan ya fada mani makaranta
gaskiya ne
mutum ka zama kai adali
haka
in ka zama adali dubun jama'a dukana kane
duka kowa da kowa kamar da kake shatan zamani
dubun jama'a dukana kane
duka kowa da kowa kamar da kake
lokacin wali iya dare kale
Allahu akbar
lokacin mutuwa ba ta taushi ba
Allah ji ka musulmi
kana mana fadi kai dan na fadi bai duburi na fadi dama turu na fadi ranan zabe na tahe in zabe za ku yi to jama'a ku yi zabe adali
haka ka hodi kowa ya shaida shatan zamani
ku yi zabe adali domin shine mai tausan kasa mai bautawa kasa mai bautawa ƴan kasa domin shine mai tausan gida mai bautawa gida mai bautawa ƴan gida lokacin mutuwa ba ta daushi ba sale
Allahu akbar
kariya ta shigo gari da dare ta zo gari Usman Adamu na dawa nema haƙƙin ƴan kasa kariya ba ta ganshi ba shi ma bai kanta ba kenan ku bai san ta
ina ba su ga buwa shatan zamani
in yayi maka alƙawali jama'a
sai ya cika shi cikin yarda ubangiji sai ya cika shi
alƙawali jama'a sai ya cika
wannan gaskiya ne
Usman Adamu
haka ne to waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
The Voice of America VOA
lokaci yayi da zamu gabatar da labarin wasanni
daga Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni
A Najeriya ana sukan lamirin hukumomin kasar akan halin ko oho da tsofaffin ƴan wasan da suka daga darajar kasar a idon duniya. Kungiyoyin Barcelona ta kasar Spain da PSG ta kasar Faransa sun lashe gasannin League na kasashen su. Captain din Liverpool ta Ingila Steven Gerrard yayi ban kwana da club din nasa kadai da ya zauna inda ya sami karramawar gaske. Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a shirin labaran wasanni ni ne Murtala Faruk Sanyinna kai tsaye bari mu fara da Najeriya inda kasar ta gayyaci ƴan wasa biyu na club din Manchester City ta Ingila domin bugawa kasar kwallo a gasar cin kofin duniya ta matasa ƴan kasa da shekaru 20 a kasar New Zealand ƴan wasan biyu Kelechi Iheanacho da kuma Chidi Bereen Nwankali sun sami shiga club din na City ne bayan da suka buga wa Najeriyar wasa suka kuma lashe kofin duniya na matasa ƴan kasa da shekaru 17 a shekara ta 2013 to amma kuma ba su a gasar cin kofin Africa ta ƴan kasa da shekaru 20 da aka fafata a kasar Senegal wacce Najeriyar ta lashe karo na 7 duk da mamayar da Najeriyar ta yi a fagen kwallon kafar matasa a nahiyar Africa da ma duniya baki daya Har yanzu tana kokarin ganin ta sami lashe kofin na duniya na ƴan kasa da shekaru 20 a karon farko a tarihi bayan da har sau biyu tana zuwa ta biyu a gasar a shekarun 1989 da kuma shekara ta 2005 Najeriya dai na a rukunin E na gasar ta 2017 da za a fafata a kasar New Zealand, inda za ta fafata da kasashen Brazil da Korea ta Arewa da kuma Hungary. Manazarta da makusantan gwarzayen ƙwallon ƙafa a Najeriya na bayyana ƙorafin halin koyin kula da Najeriya take nunawa ga tsofaffin ƴan wasan da suka daga martabar ta a idon duniya, musamman waɗanda suka tsufa ko kuma suka kwanta dama. A cikin wannan rahoton, wakilin mu Hassan Umaru Tambuwal yayi nazarin yadda sunan wasu shahararrun ƴan wasan ƙasar irin su Rashid Yakini yake kokarin bacewa sanadiyar rashin karrama su.
Zakaran ƙwallon ƙafar nan Rashid Yakini da ya rasu ranar Juma'a 4 ga watan Mayu na shekarar 2012 a halin yanzu ba a jin duriyarsa bayan mutuwarsa. Wani abu da za a iya cewa a game da Rashid Yakini shine gwamnatin tarayyar Najeriya ta radawa wani titi sunan Rashid Yakini a birnin Abuja ƴan kwanaki kaɗan da suka wuce. Tsohon coaching club ɗin Super Eagle Mr. Adegboye Onigbede, wanda ya haskaka Rashid Yakini, ya fasa ƙwai a game da rashin karrama shi.
That it's becoming our culture now.
Adegboye Onigbede yace abin takeici ne rashin karrama ƴan wasa, kuma abin ya zama ɗabi'unmu ba wajen ƙwallon ƙafa ba kawai, kuma ba a wajen wasanni ba kawai. Shi ma shugaban ƙungiyar ƴan jarida marubuta labaran wasanni reshen jihar Oyo Mr. Seun Ajayi Obe ya bara a game da rashin karrama ƴan wasar da suka nuna bajinta da suka mutu ko kuma suna raye.
Did very well for this country and it deserves more from the state government of Kwara and Oyo. So I still expect the government to do more for him.
Mr. Shawn Ajayi Obe yace Rashid Yakini yayi wa kasar nan aiki, don haka ya kamata gwamnatocin jihohin Oyo da Kwara su rama wa kura da aniyar ta. Shiko basarakin garin su Rashid Yakini a jihar Kwara Ira, wato Onira of Ira, Oba Abdul Wahab Oyitoro cewa yayi.
I wish that his name be immortalized like National Stadium in Abuja or the National Stadium in Lagos.
Yace yana fatan za a karrama Rashid Yakini a sa sunansa a filin wasar ƙasa da ƙasa da ke Abuja da filin wasar ƙasa da ƙasa da ke Lagos. Kada aikin sa ya tafi a banza. Ita ma ƙaunar Rashid Yakini Rofiat Yakini ta faɗi albarkacin bakinta a game da rashin karrama yayan nata tare da rashin cika alƙawuran da wasu suka yi wa iyalan. Rofiat Yakini tace lokacin da Rashid Yakini ya mutu, gwamnatoci da jama'a sun yi musu alƙawura amma har yanzu ba su cika ba. Shi ma wani mazauni garin Ira, mahaifar Rashid Yakini da ya ziyarci kabarin Rashid Yakini a garin na Ira, ya faɗi abin da ya gane wa idanunsa.
When I visited Rashid Yakini's grave site, I nearly shed tears. There was nothing that showed that the man had ever did anything for the country.
Yace kaɗan ya rage ya fashe da kuka a lokacin da ya ziyarci kushewar ta Rashid Yakini. Babu wata alama da ke nuna cewa ya taɓa yi wa wannan ƙasa wani aiki na cigaba. Jama'ar garin Ira a jihar Kwara, mahaifar Rashid Yakini har gobe, suna alfahari da Rashid Yakini. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Club ɗin Barcelona ya lashe kofin gasar La Liga ta ƙasar Spain ta bana, bayan da ɗan wasan club ɗin Lionel Messi ya jefa ƙwallon da ta bawa Barcelona nasara akan Atletico Madrid da ci 1 da nema a jiya Lahadi. Wannan ne da ya karo na 23 da take daga kofin na La Liga, duk da sauran wasa 1 da ta rage na gasar. Duk da yake abokan takararsu a gasar, wato Real Madrid, ta sami galaba akan Espanyol da ci 4-1, hakan bai yi wani tasiri ba, domin ko da akwai tazarar maki 6 tsakaninsu da ba za ta yi su daidaice ba a wasa 1 da ta rage wa kowannensu. Barcelona na fatan maimaita tarihin nasarar da ta samu a shekara ta 2009, sa'ad da ta lashe kofuna 3, domin ko bayan lashe kofin na La Liga na bana, za ta kuma buga wasan ƙarshe ta gasar zakarun Turai, wato Champions League, a ranar 6 ga watan gobe, inda za ta fuskanci Juventus ta ƙasar Italiya. Kana kuma ta kara da Athletic Bilbao a wasan ƙarshe ta gasar King's Cup a ranar 30 ga wannan watan na Mayu. A ƙasar Faransa kuma, ƙungiyar PSG ce ta lashe gasar League One ta ƙasar, bayan da ta yi galaba a kan Montpellier da ci 2-1 a ƙarshen mako. PSG ɗin dai ta ziyarci gidan Montpellier ɗin da zimmar samun koda kunnen doki, domin tabbatar da nasarar ta daga kofin sau 3 kenan a jere. Lyon da ke binta a tebur ta yi fatan shan kashi ga PSG ɗin, tare kuma da yin galaba a kan Bordeaux domin wanzar da fatanta na takarar lashe kofin. To amma duka biyun ba su samu ba, domin ko ita ma kunnen doki ta yi a wasanta da ci 1-1. dan wasan tsakiya na kasar Ghana da ke taka leda a club din Marseille na kasar Faransa Andrew Ayew ya lashe lambar gwarzon dan kwallon Africa a gasar League 1 ta kasar ta Faransa. Ayew dan shekaru 25 ya lashe kyautar ne bayan da ya doke abokan takararsa Max Allen dan kasar Ivory Coast da Aimen Abdeno dan kasar Morocco da ke club din Monaco. Da alama kuma ita ce kyauta ta ƙarshe da ya samu a club din na Marseille, domin ko ya bayyana aniyarsa ta barin club din a ƙarshen wannan kakar wasannin. Ayew, wanda ya shiga club din na Marseille a shekara ta 2007, suka bada shi aro kafin daga baya ya dawo ya jefawa kungiyar kwallo 10 a cikin wasanni 27. A Ingila kuma Arsenal ta kama hanyar samun tabbacin shiga gasar zakarun Turai a kakar wasanni mai zuwa a daidai lokacin da ta kama hanyar kammala kakar wasanni ta bana a cikin club uku na saman teburin gasar Premier. Hakan ko ya biyo ne bayan kunnen doki da ta yi da Manchester United a wasan su na Premier na wannan makon a jiya Lahadi. Wannan na nufin Arsenal din da ke ta uku a tebur ta yi tazarawa United da ke ta hudu da maki biyu, kuma tana da damar kaucewa buga wasannin neman gurbi na gasar ta zakarun Turai idan ta yi galaba akan Sunderland a tsakiyar makon nan. A bangare daya kuma Manchester City ta sami tabbacin kammala kakar wasanni ta bana a cikin club uku na saman tebur bayan da ta doke Swansea da ci 4-2. Yanzu haka City din ce ta biyu a tebur tare da tazarar maki 5 tsakaninta da Arsenal da ke bin ta, duk da yake Arsenal din na da bashin wasa 1 da bata buga ba. Har yanzu a Ingila din, shahararren dan kwallon Ingila da Liverpool Steven Gerrard ya yi bankwana da club din nasa na Liverpool bayan kwashe tsawon shekaru 17 a club din. Gerrard, wanda ya buga wasan karshe a filin na Liverpool a karshen mako, ya yi bankwana da abokan wasansa da kuma musamman magoya bayan club din a cikin yanayi mai sosa zukata bayan da ya sami maci da tafin girmamawa a filin. To sai dai bankwanan na Gerrard ya zo da rashin sa'a, domin a wasan nashi na karshe a gidan Liverpool din kashi suka sha daga hannun Crystal Palace da ci 3-1. Steven Gerrard, wanda bai san wani club ba banda Liverpool a tarihin wasansa, zai bar club din zuwa Galaxy ta kasar Amurka. Gerrard ya buga wa Liverpool wasa sau 709, wato na uku kenan a tarihin yawan bugawa club din wasa, inda ya fuskanci kungiyoyi daban-daban har 115, ya kuma zurawa club din kwallaye 185. A zaman nasa a Liverpool, Gerrard ya sami nasarar lashe kofunan gasanni 9 da suka hada da League Cup 3 da FA Cup 2 da UEFA Super Cup 2 da Europa Cup 1 da kuma kofin zakarun Turai, wato Champions League 1. A fagen wasan tennis kuma, dan kasar Serbia Novak Djokovic ya sami nasarar kare kambinsa na zakaran gasar tennis ta Italian Open ta bana. Djokovic ya lashe gasar ne bayan da ya doke Roger Federer a wasan karshe ta gasar a birnin Rome. Wannan ya bada adadin wasanni har 22 a jere da Djokovic din, wanda shine mutum na farko a duniyar tennis ya sami nasara akan su ba tare da an doke shi ba. Haka kuma wannan ce gasa ta hudu jere da juna da ya sami nasarar ta, domin ko a baya ya lashe gasanin Indian Wells da Miami da kuma Monte Carlo. A bangaren mata kuma, yar kasar Russia Maria Sharapova ce ta lashe gasar ta Italian Open ta bana bayan da ta yi galaba akan Suarez Navarro yar kasar Spain. Sharapova ta yi waiwayin baya ne bayan da ta sha kashi a turmin farko, to amma ta farfado ta yi galaba a na biyu. Suarez Navarro ta yi kokari a turmi na uku, to amma duk a banza karfinta ya kare, domin ko Sharapova ce ta sami galaba wanda ya bada jumlar gasanni 35 da ta lashe. Wannan nasarar da ta sa Sharapova, wacce ita ce mace ta uku a duniyar tennis dagawa zuwa matakin ta biyu, yayin da ita ma Suarez Navarro, duk da kashin da ta sha, ta sami ci gaba a jadawalin gwarzayen 'yan wasan tennis mata na duniya, inda daga matakin ta 10 a yanzu ta koma ta 8 a duniya. To da haka kuma muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni na wannan makon. A madadin wakilin mu a Ibadan Hassan Umaru Tambol da sauran abokan aiki, Murtala Faruk Sanyinna ke fata mu kasance lafiya.
Yanzu kuma lokaci ne na jin sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka tana nuna damuwa akan yadda ake kula da prisoners a ƙasar Belarus. A ranar 4 ga watan Mayu aka yankewa tsohon dan takarar shugaban ƙasa Nikolai Stetkevich hukunci mai tsanani da kuma ƙara ƙarfafa matakan tsaransa a bisa zarginsa da karya dokokin gidan yari. Mr. Stetkevich yana yin hukuncin daurin shekara 6 saboda samunsa da laifi da ke da alaka da sa hannu cikin zanga-zangar Lumana dangane da zaben shugaban kasar na shekarar 2010. Amurka tana nuna damuwa saboda hana Mikhail Theodorok daukaka kara a ranar 30 ga watan Afrilu dangane da shawarar da kotu ta yanke a watan Fabrairu na fadada wa'adin hukuncin da aka yanke masa da karin shekaru guda a bisa zargin sa da kare kaidojin gidan yari. Da farko an shirya sakin Mr. Theodorok a watan Maris na shekarar 2015 ne. A mayar da martanin matsin lambar kasa da kasa, gwamnatin shugaban Alexander Lushenko ta saki wasu daga cikin fursunonin siyasa. Misali, tsakanin watan Janairu da watan Satumbar shekarar 2011 da kuma watan Agusta da na Satumbar shekarar 2012, hukumomin Belarus sun saki ko yafewa ko kuma sassauta fasalin hukuncin laifuka waɗanda ba masu tsanani ne ba. Waɗanda ake tsare da su domin suna fuskantar caje-caje bore bayan zaben da aka yi a watan Disambar shekarar 2010. A cewar rahoton da ma'aikatar harkokin wajen Amurka da aka gabatar akan keta hakokin bil'adama da kuma rahotannin kungiyoyi masu zaman kansu, da yawa daga cikin fursunonin tilas sai sun amsa aikata laifin kafin a sake su. A watan Afrilun shekarar 2012, hukumomin Belarus suka saki tsohon dan takarar shugaban kasa na masu hamayya Andrei Sannikov da wani mukarrabin sa wanda aka yankewa hukuncin dangane da zanga-zangar Lumana a shekarar 2010. Amma bisa ga rahotannin ma'aikatar harkokin waje da kungiyoyin masu zaman kansu, duk wanda aka saki yana zama ne karkashin sa idon yan sanda kuma ba su da cikakken ikon yancin su na fararen hula da kuma yin harkokin siyasa. Wasu kuma akan haramta musu fita daga cikin kasar Belarus ba tare da wani bayani ba. Amurka ta sake sabunta kiran da take yi wa gwamnatocin Belarus da ta saki dukkan fursunonin siyasa nan take ba tare da gitta wasu sharuɗa ba, kuma ta maida musu cikakken ƴancin su na bil'adama. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To ga kuma Sarfili da takaitattun labarai kafin mu sallama.
Rundunar sojan Najeriya ta ce ta halatta sansanonin 'yan kungiyar Boko Haram har goma da kashe mayakan kungiyar da ba a san yawansu ba a zaman wani bangare na ci gaba da kaiwa mayakan su mame a dajin Sambisa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Mai magana da yawon sojojin Najeriya Kanal SK Usman ya faɗa wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa sansanin Dure na ɗaya daga cikin sansanonin da aka lalata a ranar Asabar din. Masu zanga-zanga sun komo kan titina domin nuna rashin amincewa su ga yunkurin shugaba Pierre Nkurunziza yake na neman tsayawa takara a karo na uku. Wannan shine karo na farko da masu zanga-zanga suka fito titina tun bayan yunkurin juyin mulkin da ya ci tura a makon jiya. Sojojin Burundi sun ci gaba da yin sintiriya a unguwar da ake yin zanga-zangar. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi Allah wadai da faɗan da ake a jihohi biyu na arewacin Sudan ta kudu da kuma watsiriyar jejen ya tsagaita wuta wadda gwamnati da 'yan tawaye suka rattabawa hannu a kan tun farkon shekarar da ta wuce. A wata sanarwar da ya gabatar a daren jiya Lahadi, kwamitin ya ce rashin bin dokar sojojin gwamnatin suka yi ya tilasta mutane sama da 100,000 arcewa.
To Allah ya kyauta. Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake mana fata alheri, a huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.